kabar hannuna ta yi asarar mai dadani mai janaki yar baba. Yi gaman wata yarinya mai
janaki yar baba,
mai haƙuri kuma mai kunya
mai janaki yar baba,
mai ladabi da biyayya shi magarinta mai janaki yar baba. Inda mace inganta
mai janaki bata
nan, da naje ne bi kwanta
mai janaki bata nan,
in zare bacin ranta
mai janaki bata nan,
in aka ce ga zabi na mai janaki yar baba. Sai ya ce zalunta
mai janaki yar bata,
dole na je na buka dinta
mai janaki yar bata,
in share mata kukanta
mai janaki yar bata,
rabi ya juyo kayanta inganta yar baba. Na san baba abun kushewa sarki a doka sai ran tsawa, murjana ta zamani take tilas ne a samu, murjana ta arziki kowa ya samu sai ya yi madalla,
murjana ta na gode na kwance ma daurin boye,
murjana ta yar baba, murjana ta ba jana, murjana ta jan Allah maza kwance daurin boye,
murjana ta yar baba, murjana ta ba jana, murjana
Marijana ta ba jana, Marijana ta ba jana.